أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سعدوا أولنا نعمتي نا جمعة يومنا شابك ويقوات رمضان بعد هجرة منزو صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة داري حدود أربعين دبقوي ونداتي دا شدا يو شدا نيكو شدا قواتهم أكو miladiya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma dan ba banta ba jiya mun tsaya ne a cikin aya ta 5 ne ko aram aya ta 5 cikin suratul hajji daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'us sunna dake wannan unguwa ta fantami anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da dukkanin sauran garurukan mu gaba daya kafin mu shiga karatu akwai tambayoyi da yawa amma zan amsa guda biyu wasun duk suna na takaddu ne za a amsa na waya wanda dazu malam Usman ya tura mishi saboda yawanci tambayan wayan nan a takarda sai a rubuto ta kaman wasika wallahi babu lokacin karantawa da an bani na kalla sai na rufe sad sai ta ci maka mintuna da yawa kuma a daidai wannan lokacin mintunan wallahi suna da tsada kawai ka tafi straight to the point kawai kai tambayan ka kar ya zama tambaya kuma kana bada labari akwai ta takarda aka bani shafi ɗaya da ƙara ganin wani shafi har yau ban ƙara duba ta ba wallahi ban da lokacin karantawa amma tambaya kawai kai tsaye ina tambaya game da abu kaza shikenan Allah ya sa mu dace wannan yana tambaya dangane da nafila da ake bayan sallar juma'a raka'a hudu to yaya ake yin su kamar yadda muka faɗa ranan duk nafila da rana ko da daddare ai biyu ai sallama ne ai biyu ai sallama shi yasa ma daga cikin malamai kaman akwai wanda ya tahqiqin bulughul maram Habibul Fiqh rahmatullahi alai yana cikin manyan malamai na sunna a ƙasar Misra wanda ya girma su Sheikh bin Baz ma a shekaru yake cewar nafila da ake bayan sallar juma'a in dai a masallaci zaka yi ba a gida ba an fi so kai raka'a hudu yace kar a gana mutane suna nafila raka'a biyu bayan juma'a su dauka cikin azhar ne an gane hikimar in zaka yi raka'a hudun kuma kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama daga nan mutun zai gane dai azhar ba raka'a shida bane ba wannan nafila ne amma idan a gida zaka yi kai nafila raka'a biyu kai sallama wannan shine karin bayani wanda ina iya tunawa Hamidul Fiqh yayi wannan maganan insha Allah sai wannan tambayar da ana yau maimaitata ita ma ya aiko ta hanyar murya ya ji ni a kasadin wani malami yayi magana kaman sai dan yi confuse kila wani daga cikin malaman mu ne Allah mishi rahama cewar idan ka zo masallaci ana sallan asham kai ko baka yi sallan isha ba sai kai niyan sallan isha kai kabbara in sai kai raka'a biyu sai sallama sai ka ci ko raka'a biyun ka to shine shi abin ya dan daure masa kai yaya abun yake wanda yana komawa ne zuwa ga hukuncin mai farin labi mai nafila sallah matsalar mai farin labi mai nafila sallah wannan matsala ce sabani kuma tsohuwar sabani shekara sama da dubu aka tattauna ta shi yasa idan mutun zai magana akai sai balancing ka faɗi dalilin kowane bangare ko matsala ce ta fiqh ba matsala ce ta gaba ba ina fata an gane abu na farko shine masaban Abu Hanifa da Imam Malik suna ganin babu sallah jami'i tsakanin mai farilla da mai nafila ina fata an gane suna ganin sallolin ba iri ɗaya bane ba mai farilla ba zai bi mai nafila sallah ba gwanda-gwanda mai nafila zai bi mai farilla sallah an samu haka aikace hadisai sun zo da dama annabi rahama alaihi salatu wassalam ya nuna mutun ya zo masallaci bai samu sallan nafila ba bai samu sallan jami'i ba sai ya ce waye zai bashi sadaka wasu suka tashi suka yi jami'i tare da shi kaga su sallan su nafila ne shine ya ja su shi yake sallan farilla na biyu annabi yace idan kai sallah a wani wuri sai ka zo ka samu ana sallah anan to kar ka koma gefe ka zauna ka shiga kai sallan tare da su fa inna halaka nafila wannan sallan da kai nafila ce da ka zo wuri kaga ana sallan kai azhar a gida ka fito ko a wani wuri sai ka zo nan misali ko wani masallaci ka zo wurin wani sai ka samu ana sallah ya halatta kai kabbara ka shiga ai sallah da kai ka samu ladan sallan nafila ba a farilla sau biyu wannan ya faruwa aikace annabi ya gama sallan farilla alaihi salatu wassalam sai ga wadansu mutane a zaune a gefe sai ce ma mana kuma an tu salliya ma'ana su biyu ne me yana ku kai sallah tare da mu sai suka ce su sun sallah a gida ne kafin su zo nan sai ce idan ɗayan ku ya zo ya tara ana sallah alhari ya riga yayi sallah ya shiga ai sallah tare da shi wannan ta zama mishi nafila to kaga duka mai farilla ya bi mai nafila sallah a aikace da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce amma mai farilla bi mai nafila Imam Malik rahmatullahi alaihi da Imam Abu Hanifa duk su suna ganin ba za a yi a wannan jam'in ba kuma wannan shine masaban Imam Zuhuri Muhammad ibn Shihab Zuhuri daga cikin manyan malaman hadisi shi ma wannan ita ce fatawarsa kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa mu a masaban malikiya akan wannan muke da ita ake fatawa sama da shekara 2000 har yau da ita malaman Ahnaf suke fatawa da ita Imam Zuhuri ya fatawa rahmatullahi alaihim sai bangare na biyu wanda suka ce ya halatta mai nafila yayi limanci mai farilla kuma ya bi shi in akwai dalilin faruwan hakan wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i kaulan wahida da wasu daga cikin malaman Hanabila ba gaba ɗayan su ba nan a malaman Hanabila akwai masu halattawa akwai masu ainihin hanawa wannan kamar yadda na faɗa shine fatawan Imam Shafi'i daga cikin malaman masaba shine ra'ayin Imam Ibn Hazm az-Zahiri a cikin al-Muhalla shine fatawan Atha bin Abi Rabah muftin Makka shine fatawan Tawus bin Kaysan da wasu daga cikin malaman salaf kamar Suleiman bin Harb da Abu Thauri da Imam al-Auza'i Abdurrahman al-Auza'i kenan Abu Abdurrahman duk waɗannan shine ainihin ra'ayin su ke sa Imam an-Nawawi a cikin al-Muhadhab al-Majmu' sharh al-Muhadhab yace dangane da mai nafil mai farilla bi mai nafila sallah sai yace mu a mazhaban mu ya halatta kaga sai yace mazhabuna ina a mazhaban mu ya san cewa a wasu mazhaba ba a yi kenan kun fahimci wannan abin da kyau to ire-iren waɗannan abubuwan ni ina faɗa kullum matsalolin fiqh ba a rigima akan su idan ka gamsu akan ba za a yi ba kafin ka da shekara 2000 an samu bayin Allah da suka ce ba za a yi ba idan ka ce za a yi kafin ka da sama da shekara 2000 an samu waɗanda suka ce za a yi Allahumma amin idan yau ka zage wani malami a Kano ko a Kaduna to kafin a kafa Kano da Kaduna wasu malamai sun ce ai kafin musulunci ya zo wurin ina fata an gane idan ka zo ka ce kaza duk bangare guda biyun kowanne an riga an gabace ka sama da shekara 2000 to da haka kowace masaba ce mai zaman kanta idan ka zo wurin da yake malikiya ake yi kar ka musu fatawa da abin da ya saba da malikiyar su shine zaman lafiya idan ka je wurin da suke da fahimtar za a yi kai musu fatawa da za a yi Allah sa kun gane yaran matsaloli ne na fikihu ba aqida ne ko tauhidi ba Allah ta'ala ya sa mu dace ire-iren su ba a ta da jijiyan wuya ba a rigima ba a raba masallaci ba a kafirta juna duka sabani ne waliyan Allah bayin Allah sun yi kuma sun zauna lafiya babu gaba tsakanin su da juna kowa fahimtar shi ya fada kuma insha Allah duk suna aljanna Allah ya sa mu haɗu da su gaba daya can kamar yadda na faɗa kaga Shafi'i ga ra'ayin shi Malik ga ra'ayin shi kuma dalibi na malami ne ina fata an gane kuma ba su taba gaba da juna ba Imam Shafi'i dalibin Imam Malik ne yana cikin malaman da ma yake tinkaho da su a tarihin rayuwar shi amma Malik yace ba za a yi ba Shafi'i yace za a yi kuma bai sa sun yi gaba da juna ba bai hana suna ta waya juna addu'o'in alkhairi ba saboda abin dan Allah suke yi wallahu ta'ala ala wa alam Allah ya sa mu dace Allahumma amin zamu shiga karatu kai tsaye insha Allah wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billah na'am
bismillahir rahmanir rahim فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane mun yi bayani jiya game da idan kiran ya ayyuhan nas ya zo a Qur'ani me ake nufi da shi ana nufin mutanen duniya gaba daya muka ce a ana nufin mutanen duniya amma mukallafun banda yara kanana ba sa shiga cikin wannan kiran mahaukata ba sa shiga cikin wannan kiran na shafan kadai wanda yake ya balagane shari'a ta hau kan shi mun yi cikakken bayani jiya Allah ce in kuntum fi raybin min al-ba'th idan kun kasance kuna cikin kokonto dangane da tashin kiyama to ku sani fa inna khalaqnakum min turabin tabbas mun halice ku ne daga turbaya daga ƙasa Allah na magana halittan asalin babanmu annabi Adam alaihi salam idan har halittan ku a karon fara bai ba mu wahala ba to bai kamata kuma samar da ku a karo na biyu ya ba mu wahala ba idan har tashin ku abun mamaki ne bayan ku mutu to halittan ku a karon fari yafi abun mamaki samar da ku daga babu yafi wahala akan a sake gyara ku bayan kun samu matsala Allah ce bayan mu halicci baban ku daga ainihin at-turab thumma min nutfa sannan muka halicce ku daga an-nutfa shine digon mani muka ce kalmar nutfa shine digo na ruwa da yake diga din kamar drop na ruwa amma yaran Qur'ani ya istimalin kalman zuwa ga digo na ainihin mani wanda da shi ake halittar mutum muka ce duk duniya gaba ɗaya kaf mutum uku ne kadai ba halice su ta wannan hanyar ba daga annabi Adam an halice shi daga turbaya shi gina shi aka yi su kutum a lokaci daya ba yana yaro bane shi ya girma annabi Adam halitta aka mishi na lokaci daya ina fata an gane na biyu sai matarsa Hawwa'u ita ma an halice ta ne su kutum mace guda a lokaci daya ba an halice ta ne ta girma ba an halice ta ne ita kuma daga hakarkarin annabi Adam kamar da annabi ya bada labari sallallahu alaihi wa sallama abu na uku sai annabi Isa alaihi salam an halice shi ne ta hanyar aihuwa amma babu saduwa tsakanin mace da namiji an halice shi ne ta hanyar ruhin Allah kamar yadda ya faɗa alqaha ila maryam wa ruhum min in banda waɗannan guda uku duk duniya kowa an halice shi ne ta hanyar an-nutfa shine ma'anar summa min nutfa sannan muka halice ku daga ainihin digon mani summa min alaqatin wannan digon mani din ya koma ainihin gudan jini wannan jinin ya sake komawa summa min mudghatin sannan ya koma tsoka matakai guda hudu kenan kwana 120 kamar yanda ya tabbata cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama yace tabbas kowane ɗaya daga cikin ku ana tattara halittar sa ne a cikin mahaifiyarsa 40 yawman ko 40 lila a wata ruwaya 40 yawman nutfatan kwana 40 yana digon mani sannan ya koma gudan jini bayan kwana 40 ya koma gudan tsoka bayan kwana 40 sannan a busa masa rai daga ran da ya cika kwana 120 cif cif shine mukhallaqatin Allah ya halicce shi da cikakken halitta kuma aka haife shi wa ghairu mukhallaqatin ko kuma halittan ta zo tana da matsala ba cikakkiyar halitta ba ko yazo yana da matsalan hannu ko yana da matsalan kafa ko yazo da ta larura bai zama cikakken mutum ba shine fassarar farko da malamai suka yi wanda shine ra'ayin jumhuru magana na biyu malaman da suka ce wa ghairu mukhallaqatin shine dan da za a yi bare shi bai zama mutum ba kowane fassara guda biyu kuma yana shiga cikin wannan Allah yake cewa linubayyana lakum mun yi haka ne dan mu bayyana muku mu yi muku bayani filla filla daki daki dangane da ikon mu dangane da kudurar mu inji shi Allah alaihi subhanahu wataala mun yi cikakken bayani jiya dangane da abin da ake nufi da linubayyana lakum ba buƙatar mu sake maimaitawa zai zama ainihin kamar an yi maimai kenan Allah sai ya ce wa naqirru fil arhami ma nasha'u muna tabbatar da abin da muka so a cikin mahaifa abin da Allah ke nufi anan shine abin da muke tabbatarwa a cikin mahaifa imma ya zama da namiji ko ya mace ya zama da namijin guda biyu ne ko guda uku ko namiji ne da mace ko akasin haka imma ko yan biyu ko yan uku maza ne zalla ko mata zalla ko a mix ko kuma kwaya ɗaya ne mace ne ko namiji shine ma'anar wa naqirru fil arhami ma nasha'u Allah ce ila ajalin musamma muna wannan ne zuwa wani ajali sananne bi ma'ana zaman da dan zai a ciki yana zama ne ila ajalin musamma muka ce zaman da da zai a ciki kafin a haife shi alala kalla shine wata shida daga wata shida abin da ya sama kisa koda wata shida aka haifa ana kiran shi da bakwai ne daga nan zuwa har wata bakwai din sunan shi bakwai ne bi ma'ana an haife shi da wurke nan shi yasa muka ce malamin fiqhun musulunci suka ce duk matan da aka auro ta ta aihu kasa da wata shida ba danka bane ba kana da daman ka ce wannan dan ba nawa bane ba shi gomin da shi aka yi taba rauniyar hanya ina fasa an gane an yi bitin custom da immigration aka shigo da shi wannan shine fatawan malamin fuqaha'u tun daga kan sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda yace ana aihuwan da ne wata shida abin da ya sama amma wata biyar da kwanaki matukar bai cika wata shida ba to kace ba danka bane ba in kace ba danka bane babu alƙalin da zai ce baka da dalili wa naqirru fil arhami ma nasha kisa Allah ce Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazad wa kullu shay'in indahu bimiqdara alimul ghaibi wa shahadatul kabir mutaal to Allah sai ce thumma nukhrijukum tiflan sannan sai mu fitar da ku tiflan kuna jarirai kalman tifil mufrad ne jariri guda daya atfal shine jami sai malami suka ce to nan an ce thumma nukhrijukum kun kuma jami ne amma sai aka ce tifilan aka kawo kwaya daya sai malami suka ce a larabci dukkanin abinda aka misali kama a cikin suratu an-nur Allah ce au tifilil ladina lam yadhharu ala awratin nisa yace au tifil sai kuma yace alladhina wannan iya nuna cewa tifil din nan jami ake nufi da shi saboda Allah ce alladhina haka nan da yace thumma nukhrijukum da yace tifilan ana nufin atfal wannan ba larabi ya san wannan abu akwai shi a larabci a cikin baitocin larabci ma da dama ya zo Allah ce sannan sai mu fitar da ku kuna jarirai haka za ku ci gaba da rayuwa muna ba ku ruwa muna ba ku abinci muna ba ku iskan da kuke shaka ku ci gaba da amfanuwa da ni'imomin mu kuna girma kuna girma thumma litablughu ashiddakum sannan ku kai matukar karfin ku matukan karfin ku shine shekara 40 a lokacin da mutum ya kai shekara 40 chip daga lokacin baya ƙara gaba sai dai baya kisa annabawa ake aiko su in suka shekara 40 shine cikakken mutum kenan shi yasa kaga ko a dokan Najeriya baka mulki shugaban kasa sai ka shekara 40 in ga ka tsaya takarar shugaban kasa sai ka shekara 40 an gane ko dudda a hatta da sanatoci ma shekara 40 amma yanzu an ce an rage ko yawa an yi sabon doka lokacin Buhari ba ma san shekara nawa suka mai da shi ba ata ina 35 ko yawa to sanatoci sai ka shekara 35 kafin ka je kai ma ka saci abin da zaka sata in ka shekara 40 ka zama shugaban kasa kai ma ka je ka saci abin da zaka sata tun daga abin da ke kai su wurin kenan kashi 99 su da wannan niyyar suke zuwa ke sa kasan ta lalace sabanin kasashen da suka ci gaba suna shiga ne dan kishin kasa da ya za su kawo gyara ya kafa tarihi shi kuma nan kowa ya bar mummunan tarihi a ce ya saci biliyan kaza FCC ta kama shi ya kafa tarihi kenan ke sa wani daga cikin manyan mu a nan Gombe yace ai bai san abin haka yake ba yace wallahi ya kamata a ce akwai sunan shi a listin nan sai ya ji wani ya ci biliyan 100 wani ya ci biliyan 200 shi bai ci FCC ba yace da an je kuma sai a ba da bilin ka yace mun yi kuskure da mu yace shi ma da ya kwashi nan shi an gane ko wani dattijo ne Allah ya kara mishi lafiya yayi ritaya ya koma gida yana zaune lafiya gwanna ma da bai ci ba to a takaice dai shine in ka shekara 40 shine ka cika karfin ka kenan to sai Allah ya ce thumma litablughu ashiddakum sai ya ce wa minkum man yatawaffa a cikin ku akwai wanda zai mutu kafin ya kai wannan lokacin wani na shekara 1 ma zai mutu wani shekara 10 wani shekara 20 wani na dan 30 kaga dan shekara 40 ya rasu yana shine sai kaga ana ta sudden death irin bai ma dace mutu ba why musamman wanda ba su fahimci Allah ba sai a ce why dan me ya mutu yana dan shekara 40 Allah ya ce wa minkum man yatawaffa a cikin ku akwai wanda yake mutuwa kafin ya kai wannan lokacin wa minkum man yuraddu ila ardhil umr a cikin ku akwai wanda Allah ke kyale shi har ya kai ardhil umri mafi kaskancin rayuwa ya zamo ya tsufa ya kai matakin da komai sai an mishi tafiya sai an rike shi kaya ma sai an sa mishi kaga abinci ma sai an bashi baya son ci a kawo duk abin da za a kawo ita shi kunu yake sha'awa duk wani abin dadi baya sha'awar shi arzalar umri kenan komai sai dai a mishi akwai wanda hatta tsarki sai a mishi to irin wannan tsufan ne annabi ya addu'a alaihi salatu wassalam yace Allahumma inni a'udhu bika an uradda ila ardhal al-umri ya Allah ina neman tsarinka a ce nayi tsawon rai na koma rayuwa na kaskanci komai sai an mini irin wannan tsufan annabi yace kar Allah kai shi shi yasa annabi da karfin shi ya rasu yana dan shekara 63 alaihi salatu wassalam ya wafati ya koma ga Allah subhanahu wataala to ardhal al-umri malabe sun tattauna akan wani shekaru zaka kai a ce ka kai arzalul umri malamai da dama suka ce shekara 80 in ka kai shekara 80 ka shiga wannan class din kenan ka shiga ajin arzalul umri har suna kafa hujja da baitin Zuhairu bin Abi Salma wanda yake tun a lokacin jahiliya yace sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish 80 hawlan la abalaka yas'ani suka kafa hujja da wannan baitin cewa duk wanda ya shekara 80 to ya shiga wannan ajin amma zance mafi inganci shine shi arzalul umri babu shekaru zaka samu dan shekara 80 yafi wani dan shekara 60 lafiya ina fata an gane zaka ga wani shekaran 70 kuma ya ragurgube yana dan shekara 70 kaga ya ragurgube kaga wani shekara 90 ma hakorin shi ko dai bai fadi ba ina fata an gane sai suka ce kawai ya danganci mutum ne akwai wanda yake da saurin tsufa ya ragurgube akwai wanda zaka Allah ba shi lafiya ya shekara 100 kaga yana da karfin shi da hankalin shi da irin shi da komai ba abin da ya same shi kaga shekara 100 yana fatawa hankalin shi tsab ba abin da ya same shi to saboda haka arzalul umri shekaru ne wanda mutum ya ragurgube gurgudan 80 90 100 120 ya danganci lafiyar mutum to sai Allah ya ce likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a Allah zai barka ne ka kai wannan shekarun arzalul umri din ta yadda zai zama baka san komai ba ka manta komai bayan da ka san wannan abu idan mutum ya kai wannan shekarun sai ga wani abu ma sai an tuna mishi aka kawo wani ana hira da shi ana tambayan shi a shekaran da aka yi kaza kai ku da su waye kuka yi ya kasa tunawa kuma a gidan TV ana hira da shi yace ya san dai kaman ko su bakwai ne sun je course a London a 1950 nawa ne haka ya taka mai kabi an gane ko yanzu ka kalli ɗaya daga cikin manyan shugabannin Najeriya da suke rayi kaga Obasanjo ya kai shekara 90 amma har gudu yake yayi tsalle yayi dancing yayi komai haka ne ko ba haka ba har bola yana yi amma ka kalli IBB Allah ya kara mishi lafiya General Ibrahim baban gida kaga uba sun ja girme shi nesa amma shi yana zauna akan kujera sai dai a tura shi ba ya iya komai yanzu kaga shi kai arzalla umuri ga dan shekara 90 kuma lafiyar shi kala yana guje-guje yana tsalle yana komai to shi sai idan ka kalli irin su IBB wa ma adraka ma IBB kai ka san baban gida kuwa wannan kada ya ishe ka ji tsoron Allah ina fata kun gane duk wani wanda ya mulki a bayan baban gida shi kada ne ya mulki guda biyu yana shugaban kasa gwamnati sojoji yazo yana shugaban kasa gwamnati farar hula da sanatoci da yan reps akwai wani ma yana wurin ne yana jina a lokacin da su aka yi baya cikin masallacin yana waje ina fata an gane to shi kada yawan nabu a Najeriya yayi mulki yayi mulki shi kada ya dauke Lagos ya dawo Abuja kun fance wannan abin da wato ina so gane namijin gaske ne namiji ne na yankan shakku har fa wani kirari ake mishi baban gida na Maryam niyan fada gare dan haka bai shiri da rago yace ranan da zai barin Lagos zai zo Abuja Najeriya gaba daya murna take da yazo baiti aka dinga mishi to amma duk da haka kalle shi yau ba iya komai ba zai je taro ba ba zai je meeting ba ko sai da zuwa same shi a falo ku zauna a fito da shi a turo shi a kujera ina fata an gane ina bada misali ne ba dan hakan wai laifi bane haka Allah ya tsara mishi kun fance wannan abin da kyau Allah ya kara mishi lafiya to a takaicin takaitawa shine ka san duk abin da kake ji da shi watan wata rana sai ka zama labari ke sa Allah jikan ado bayan mai martaba sarkin Kano akwai su kalmomi da yayi lokacin da ya cika shekara 50 yana sarkin Kano yace da mu muke sawa ayi sai aka dawo in za a yi sai aka dawo da mu ake yi kun ga mataki na biyu kenan yace da mu muke sawa ayi sai aka dawo da mu ake yi sai aka dawo in za a yi sai an gaya mana sai aka dawo sai dai mu ji labari an yi ina fata kun gane kuma haka ne rayuwa kenan akwai lokacin da sarakuna sawa suke yi aka dawo da su ake yi aka dawo sai a gaya musu za a yi kaza yanzu ko shawara da su ba a yi sai dai su ji labarin an yi ina fata to rayuwan kenan transit ne ba abin da ya kamata kai in ba ka bi Allah ba shine zaka zauna lafiya duk wani wanda ake masa jiniya wata ran sai dai ga an wuce da wani ana masa jiniya yanzu ba shi bane ba ina fata kun gane ko wane ne kuma shi duk wanda za a masa jiniya da escort da wane ne wata ran zai ji labari ne karan jiniya wane ya wuce sunan shi tsohon kasa tsohon shugaban kasa tsohon gwamnati to wannan ita ce abinda Allah yake nufi da ka dawo tarihi a rayuwa to da Allah faɗa wannan ababe sai ya ce watarar arda hamidatan zaka ga kasa hamidatan ayyabisatan ta bushe fa idza anzalna alaiha alma'a idan muka saukar da ruwa akan ta ihtazzat sai ta girgiza warabat sai ta kumbura idan ta kumburan nan wa ambatat min kulli zawjin sai ta fita da dukkan wani dangi na tsiro bahijin mai ban kai mai ban sha'awa to kun san wani abu a qur'ani idan ka kalli usulubin qur'ani gaba ɗaya kaf tun daga baqara hannasi duk inda Allah ya labarin halittar mutum in ya kawo labarin ruwa to maganar tashin kiyama yi yanda ƙasa za ta bushe duk duniya kaga ciyayi sun bushe tafasa ya bushe komai babu da an yi ruwan sama he ga sun dawo haka shi ma dan adam yi duk kowa zai mutu rana ɗaya kuma Allah zai tada dan adam yanda yake tada wannan ciyayi shi yasa da labarin halittar mutum sai ce fa idza anzalna alaiha alma'a sai ba da misali da kasa wataral arda hamidatan ayyabisatan kenan zaka kasa ta bushe ta kekashe bayan an gama labarin mutum sai ce fa idza anzalna alaiha alma'a amma idan muka saukar da ruwa akan ta ihtazzad wa rabat sai kasan ta girgiza sai ta kumbura ta fashe wa ambatar min kulli zawjin sai kaga ta fitar da kowani irin dangi na tsiro bahiji mai ban sha'awa idan ka kalli jeji kaga ya baka sha'awa ko ina ko ri shar shine bahijin din mai daukan hankali mai ban kai sai sa Allah ce wa min ayatihi an tara al-ardh khashi'a fa idza anzalna 'alayha al-ma'a hatazzal wa rabat innal ladhi ahyaaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir to Allah da ya fadi wannan sai ya ce zalika arama
zalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyil mauta
Allah sai ce duk wannan labarin da ya baku zalika wancan labarin da ya baku ya bayar ne bi annallaha dan kusancewa Allah huwal haqq shine gaske duk abin da ba Allah ba ƙarya ne Allah shi kadai ne alhaq sarki na gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma shi kadai ne zai rayar da ko ya tayar da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha kuma lalle tashin kiyama mai zuwa ce babu kokonto a cikin ta la rayba fiha babu kokonto dangane da tashin kiyama wa anna allaha yab'athu man fil qubur kuma lalle tabbas Allah zai tashi duk waɗanda suke cikin kaburbura yanda Allah ya sauko da ruwan sama ya tayar da ciyayi bayan sun mutu haka Allah zai rayar da matattu haka kiyama za ta tashi haka zai fidda waɗanda suke cikin kaburbura yayin kowa hisabi ya saka wa kowa gurgudan aikin shi Ibn Abi Hatim ya kawo cikin tafsirin shi daga Mu'adh ibn Jabal Allah kara masa yarda Mu'adh ibn Jabal kale shi man alima anna Allah huwa al-haqqul mubin duk wanda ya san cewa Allah shine sarki na gaskiya al-mubin mai bayanin gaskiya filla filla daki daki duk wanda ya yadda Allah shine al-haqqu al-mubin na farko kenan wa anna sa'ata la rayba fiha cewan tashin kiyama atiyatun mai zuwa ce la rayba fiha babu kokonto a cikin ta kuma wa anna Allah yab'athu man fil qubur ya kuma yi imani Allah zai tada duk wanda suke cikin kaburbura yace dakhala al-jannata ya shiga aljanna an gama duk wanda ya imani da wannan ababe guda uku ya fada ka yadda Allah shine al-haqqu al-mubin sarki na gaskiya mai bayyana gaskiya sarkin adalci mai bayanin filla filla daki daki zaka san Allah al-haqqul mubin ne babu wani malami da zai maka tambaya kuma ya ga maka amsa ko akwai ko musabaka ba can ko maka ake ba ko za ga ya ma zamu jama haram ma ga algalan nan ba sa ga ya maka idan ka je aji exam ba za a gaya maka tambayin da za a maka ba sai da mi koma kwashen maka haka ne ko Ibrahim yawwa duk haka abin da cadin duniya ga NJS yi nan ke sa na tambaye shi kun fahimci wannan abin da kyau idan ma malamin ya baku amsa an sani koran shi za a yi aiki ya ba da satin amsa ina fata an gane akwai wani tsari da ake da shi a jami'atul azhar a misra malami zai ce da ku dama su handout ɗinsu kamar littafi ne tace wannan shine kamar na shekarar nan gaba daya to sai ce zan maka tambaya daga shafi na 40 zuwa shafi na 70 anan tambayin take akalla ya saukaka ma aiki to ka je ka fahimci wajen sosai kuma tambayin da zai ma ba zai fita daga wannan shafin ba saboda alarjin su azhar duk wanda ya azhar ya san wannan abu an gane ko yace tambaya ta biyu kuma kila daga shafi na 10 zuwa shafi na 30 misali amma kaga bai ga ya ma shafin ba amma ya baka inda zaka je ka karanta to amma shi Allah sai ce zan muku tambaya kuma ga amsan da zaku bani ban gane ko kun gane adalcin ba karshen adalci kenan ce duk wanda ya mutu tambaya hudu za a mishi Allah bai barka a rufe ba sai ce tambaya hudun ga tambayin ga amsan man rabbuka yace ka ce musa rabbiyallah Allah ga ya ma tambayin ya ga ya ma amsa wa ma dinuka yace kace dinin islam me addinin ka addini na musulunci wa man nabiyuka waya annabinka kace muhammad alaihi salatu wassalam sai tambaya ta hudu mai rikitarwa ita ma sai ya ga mu amsan kuma za a ce da kai wa ma taqulu me zaka ce fil rajul cikin wannan mutumin wanda aka aika muku silli annabin ne kawai rikita ka za su yi sai Allah ce kace musu dai na yi imani da shi na gaskata shi annabi muhammadu ne akwai adalci saboda wannan shi yasa to karkashin wannan ne annabi yace duk wanda ka ganshi a wuta shi kai kanshi shi ya saya da kanshi Allah maka bayanin komai ga tambaya ga amsa ga yanda ake shiga aljanna shine al-haqqul mubin din kenan yace yawma tashhadu alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwa al-haqqul mubin al-khabithatu lil-khabithina haka ne kuma nasadik yawwa to a takeice wannan abun da shi Abu Mu'az ibn Jabal ya fada idan sahabi ya fada irin wannan abun ana daukan shi hadithun musnad daga wurin annabi ji in sahabi ya ce ai kaza za a je aljanna to annabi ne ya gaya mishi in ya ce kaza ya bada labarin gaibu annabi ne ya gaya mishi in ya bada labarin kiyama da wani abu da ya faru kafin annabi ya zo duk daga bakin annabi suka ji ko da bai ce maka ba qala rasulullahi alayhi salatu wassalam to abu ko ya lissafa yace duk wanda ya imani ya san Allah shine al-haqqul mubin ya yadda cewa kiyama za ta zo kuma za a tashi kiyama bai ce ba kiyama ƙarya bace ba ya yadda kuma zai mutu za a tashi shi ya yadda da wannan ya gaskata su ya yi aiki da su dakhala aljanna ya shiga aljanna an gama Allah ka samu aljanna da rahmarka shi yasa karka taba yadda wai zaka je kiyama da wata jakakara ta yau a cike da lada zaka je aljanna wallahi ba wanda yasa duk za mu shiga aljanna ne da rahmar ubangiji Allah ka samu aljanna da rahmarka sai Allah ya ce
ثاني ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني يعظ فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق
الله ce min annasi akwai daga cikin mutane man yajadilu fillahi wanda yake jayayya cikin lamarin ubangiji bi gairi ilmin ba tare da wani ilimi ba bai da wani dalili daga alqur'ani ko daga hadisi wala hudan babu wata shari'a wala kitabin babu wani littafi da ya dogara da shi munir mai haskakawa kawai son zuciya ne ya faɗi ƙarya ya faɗi son zuciya kuma so yake a yadda a yi imani a bi wannan maganan da ya faɗa ko ya ce an gani a mafarki ko an gani a wuri kaza ko an yi wahayi duk wani wahayi ya yanke bayan barin annabi duniya alaihi salatu wassalam yasa wata daga cikin mata wanda annabi yana ɗaukan Abubakar da Umar su je su kai mata ziyara daga cikin dattawa a Madina bayan annabi ya rasu alaihi salatu wassalam sai Abubakar ya ce da annabi ai Abubakar ya ce da sayyidina Umar ku tashi mu je mu gaida wance wacce muke je mu gaida ita a lokacin da annabi yake rayi da suna zuwa gidan ta gan su kawai sai ta fashe da kuka sai suka ce da ita me yasa kike kuka ai annabi abin da ya tarar yafi abin da ya bari ya tafi wurin mahalicin shi ne ya tafi wurin babban abokin shi mala'ika Jibrilu shi yasa can da ya tafi yafi masa nan tace ba ina kuka bane dan annabi ya koma ga Allah ina kuka ne wahayi tsakanin sama da ƙasa ya yanki annabi ya ce mana Allah ya ce kaza mala'ika ya kawo kaza wannan abin da muke samu ne yanzu ya yanki shine kukan da nake to kaga wahayi ya yanke tunda annabi ya bar duniya babu wani sabon shari'a babu wani sabon addini shine ma'anan daga cikin mutane akwai wanda yake yana jayayya cikin lamarin ubangiji cikin dokokin Allah bigairi ilmin ba da ilimi ba wala hudan babu wata shari'a wala kitabin munir babu wani littafi mai haskakawa wanda ya dogara da shi Allah ce saniya iqfihi wannan kalman ta sani ya itufihi malami suka ce a Hausa sai dai ka bada misali sai su fassara ta da girman kai an gane ko saboda saniya in an ce sanar rajulu shine ya juya itufi shine gefe mutum kamar haka mutum mai girman kai ana masa magana na wani haka ina fata an gane saban takama yana jin haushi ma maganar da kake shine sanar itufihi yana juya gefen shi saboda baya so ya ji gaskiya saboda tsaban girman kai Allah ya ce li dilla an sabilillah yana haka ne dan ya batar ya kautar da mutane daga tafarkin Allah duk mai girman kai kuma haka yake Allah subhanahu wataala ya faɗa a Qur'ani a wurare daban-daban cewa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa da an ce ku taho zuwa ga abin da Allah ya saukar zuwa ga abin da manzon Allah ya saukar za ka ga ainihin munafikai suna kauda kai asalin kauda kai saboda ba sa son jin gaskiya Allah ce wa qila lahum ta'alu yasagfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum shine su ainihin kauda kansu ba sa son jin gaskiya ba sa son ma su ji abin da za a gaya musu wa ra'aytahum yasuduna hum musakkirun Allah ya faɗa a wurare daban-daban yace fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala ni sahirun majnun shine tawalla bi ruknihi kenan duk yana cikin sane itfihi akwai misalan su a qur'ani a wurare da dama yasa Allah ce wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha Allah faɗa yace wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhnihi wa qarafa basharhu bi'adhabin alim suratul quman ire-iren waɗannan ayoyin suna nufi mai girman kai baya son jin gaskiya in ma za a gaya masa zai kauda kai sai Allah ce to a bashi labari lahu fi dunya khizy yana da ainihin kaskanci a nan gidan duniya zai wulakanta Allah zai wulakanta shi wa nadhiquhu yawmal qiyamati azabal hariq ranan gobe kiyama kuma za mu dandana masa azabar kuna Allah ya kiyaye dama annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam kamar ne zo cikin hadisai ingantattu dangane da girman kai matakin farko shine tashi gaskiya duk wanda za a gaya masa gaskiya ki karba to wannan shine hakikanin mai girman kai kuma annabi ya ce dan wuta ne da wanda yake wulakanta mutane annabi ta shi ma dan wuta ne idan kana wulakanta bayin Allah saboda Allah maka kudi kana jin kai wani hamshakin mai kudi ne ko kai wani hamshakin mai mulki ne ko kuma kai wani babban malami ne ko Allah baka tarin jama'a sai kake raina mutane kana wulakanta mutane annabi ya ce kai dan wuta ne to babu dan wahala kuma irin talaka mai girman kai daga cikin sharuɗan girman kai shi bashi da ko daya da karfi ya shiga ina fata an gane dan abin da ke sa ai girman kan bai da shi sai ya dage shi ma sai ya shiga wutan wai ina fata an gane annabi ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibir duk wanda ke da girman kai gurgurdan kwayan zarra ba zai shiga aljanna ba sahabbai sai hankalin su ya tashi wani ce ya rasulullahi wannan hadisin fa akwai damuwa Allahumma amin yace saboda gaskiya shi fadan gaye ne yana so ne gaye a Madina sha gaye haudoki mai kyau eh kaza annabi ce a wannan baya cikin girman kai yace inna Allaha jamilun yuhibbul jamala Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau eh kui gayen ku Ahmad ba komai a karan hula an gane ko yawa ai bidiyo mala awwal duka babu komai ana gyaggyara riga annabi ya ce al-kibru girman kai batarul haqi shine tace gaskiya wa ghamdun nas da wulakanta mutane wannan abu guda biyu shine girman kai kamar da annabi ya fassara sallallahu alaihi wasallama idan mai girman kai ya shiga wuta zalika bima qaddama ne daka nan kana kaddara ay yaqulu al mala'ikatu zalika bima qaddama ne daka mala'iku za su ce da shi wannan sakamakon da ka samu mummuna ka same shi ne saboda abin da hannayenka suka gabatar a gidan duniya idan mutum ya aikata sabo sai a ce hannayenka sun gabatar haka balarabe yake cewa koda da kafa kai koda da ido koda da baki koda menene sai a ce hannunka ya gabatar koda giya ka sha sai a ce hannunka ya jawo maka wannan haka laraba suke magana sai a ce zalika bima qaddama da daka wannan ya faru ne saboda abinda hannunka ya gabatar a gidan duniya na sabon Allah wa annallaha laysa bizallamin lil abid da dai Allah bai zamo mai zaluntan bayi ba wannan sakamakon da ya maka ba zalunci bane ba ka same shi ne saboda abinda kai ka aikata ka jawo kanka Allah ya kiyaye sai Allah ya ce mi
wa minan nas man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khayrun yutma'an bihi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin.
Allah ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man ya'budullaha ala harfin wanda yake bauta wa Allah ala harfin akan gefe. Al-harfu shine gefen abu, misali kaman mutum ya tsaya a nan wurin. Shi yasa Imam Mujahid da Imam Qatada da wasu daga cikin salaf suka ce ala shakkin, yana bautan Allah akan kokonto. Amma asalin lugatan harfun shine gefen abu ko gaban abu. Idan mutum ya tsaya a gaba ko a gefen abu sai a ce ya tsaya ala harfin, yanda imma ko ya shigo ko ya tsalle ya sauka. An gane ko? To Allah ya ce akwai daga cikin mutane wanda yake bauta wa Allah yana tsaye a gefe. Fa in asabahu khairun, idan alkhairi ya same shi yana samu abin da yake so, idma annabihi, sai ya nutsu da addini ce kai wannan addini ne salihu, addini ne mai kyau, saboda yana samu abin da yake so. Wa in asabathu fitina, idan wata jarrabawa ta same shi, fitina ana nufin jarrabawa, wata musiba ta rayuwa ta same shi, in qalaba ala wajhihi, sai ya juya akan fuskar shi, bi ma'ana sai ya yi ridda ya fita ma a musulunci, yace kai wannan addini matsaloli ne a cikin shi, sadaka shi ya fita. Allah sai ya ce khasira ad-dunya wal akhirah, wannan yayi hasara duniya da lahira. Allah ya ce zalika huwal khusranul mubin, wannan shine hasara mabayyani, babu hasara sama da a ce duniya da lahira katabi. Da duk wanda ke bautan Allah akan shakku, idan yana samun abin da yake so ya gode wa Allah, in baya samu ya ce Allah nan ma bai da mutunci bai kyauta mishi ba. Wallahi akwai masu wannan magana a gabana, naga wanda ya faɗa a wani gari a Najeriya, aka ce wane ka dinga isi gifara, ya ce ba za a yi din ba, a yi duk abin da za a yi, shi kwanansa kaza ko sisi bai samu ba. Wallahi ya ce ba zai isi gifara ba, kuma musulmi dan musulmai ba zai samu ba. Wallahi kuma har yau haka yake bai samu ba, har tambaya nake ya wani ya samu ko a ce bai samu ba, duk nasihan duniya mun mushi. Akwai nan aka ce wani ka dinga zuwa masallaci da wuri, ce kamar wani tsoho wani da gaske. To kaga ire-iren waɗannan abubuwan su suke bauta Allah ala harfin kenan. Imam al-Bukhari ya fidda asar ingantacce zuwa ga Abdullahi ibn Abbas, wanda malamai da dama na tafsiri sun kawo. Ibn Abi Hatim ya ruwaito cewar Abdullahi ibn Abbas ya ce akwai lokacin Annabi alaihi salatu wassalam, sai wasu Larabawa su zo su daga wasu garuruka Madina sai su musulunta. Idan ya musulunta yana sabon ci gaba, gonakan shi na kyau, dawakan shi na aihuwa, dabbobin shi na karuwa, sai ce ya samu addini mai kyau. In kuma ya shiga musuluncin ya ga matsaloli, dabinon shi baya kyau, dabbobin shi ba sa aihuwa, sai ce kai wanda ya koma addinin shi na da, ya shiga wannan addinin gaba da abubuwansa rikici. Shine Allah sai ya ce mu'minan nasu man ya'budullaha ala harfi, akwai daga cikin mutane da suke bauta Allah a gefe, ko su tsalle su shiga gaba daya suna samun me suke so, ko su tsalle su fita dan ba sa samun me suke so. Shi kuma Allah bai halicci mutum a haka ba, shi kana bauta wa Allah ne ba dan ya baka wani abu a duniya ba, sai dan ya baka aljanna. Kar ka taba hada bautan Allah da samun wani abu, wannan bonus ne. Allah ce duk wanda ya min da'a zai rayuwa na dadi, wanda koi saba bin zai rayuwa na kunci, ka sani ko baka sani ba, kuncin zuciya ma kadai Allah zai jefa mishi. To shi yasa ka bautawa Allah dan ya ce a bauta mishi, sakamakon yana lahira sai an ji. Allah subhanahu wataala yace daga cikin mutane masu irin wannan dabi'an khasira ad-dunya wal akhirah, yayi hasaran duniya da lahira. Allah ce wannan shine hasara mabayyani. Na ga wani mutum muka haɗu da shi a wannan airport, sai ya ci dala mu ba shi aron waya, zai kira wani dan uwan shi, shi ya sauka ne a jirgi, masu daukan shi ba su zo ba, to abin da ya faru shine ran da kuma abin ya faru ran ɗaya ga Ramadan ne yayi akai ta kiran dan uwan nashi bai daga ba sai yace kila yana wurin sallah ne kuma hakan ne suna wurin sallan ashar dan da daddare ne a airport sai zamu je mu yi sallah yace shi ba ya sallah shi ba zai je ba sai muka ce wanda muka kiran ka ce dan uwanka yace kanina ne uwar mu dai babban mu dai dishi amma shi kullun yana masallaci ah to kai fa yace shi ya fita a musulunci wallahi kai tsaye ga mana da ya fadi dalilan shi na fita a musulunci yanda ka san ka dau bulala ka zana shi ta amma wannan wa'azi yake bukata nace wani to fa aiki ya same mu gashi dan uwan mu ne dan Afirka muna kasan da ba namu ba kuma to akwai wannan a cikin mutane daiwa jaha ga mutun ya fita a musulunci saboda wani abu Allah ya ce to khasirat dunya wal akhirah duniya da lahira yayi hasara zalika huwal khusran al mubin wannan shine hasara mabayyadi Allah ya ce ya da'u Allah sai kasa su kashi biyu na farko ya da'u yana kira min dunillahi wanda ba Allah ba ma la yadurruhu abinda ba zai cutar da shi ba dan yaki kiran nashi wa ma la yanfa'u yana kuma kiran abinda ba zai amfane shi ba in ya kira shi ya da'u bi ma'ana ya'budu yana bautawa ma la yadurruhu abinda ba zai cutar da shi ba in yake bauta mishi kaman gumaka kenan wa ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu abinda ba zai amfane shi ba dan ya bauta mishi Allah ce zalika huwa dalalul ba'id wannan shine bata mani sanci batan da an tafi kenan ba a dawo Allah kiyaye yace ya da'u laman darruhu wannan kuma yana kiran sai yace lamman can ya ce ma nan kuma yace lamman darruhu aqrabu min naf'ihi wanda yake cutarwan shi yafi kusa da amfanarwan shi sai malamai suka ce to wannan gaba ta biyun kuma mutum ake nufi ka bar bautan Allah saboda wani abu na duniya ka bi wani ina fata an gane a baka wani abu na duniya ka yi ridda ko ka bi wani shugaba ko ka bi wani mai sabon Allah ka kafurce tare da shi ya zanto wani mutum ne abun halitta irin ka ka yi ridda saboda shi Allah ce labil sal maula tir da abun dogaro in ya zamo irin wannan walabisal ashir tir da abokin zama in ya zamo irin wannan ya da'u na farko masu bautan gumaka ya da'u na biyu masu kafircewa Allah saboda su bi wani mutum abokin halitta Allah ce duk wani wanda ka bi shugabanka ne na siyasa malaminka ne mai gidanka ne ka saba wa Allah akan wannan ya zamo ka fifita girman shi akan girman Allah ka bauta mishi kai wa mutum sujjada ka masa abin da Allah kada yake bayarwa ka kira wani wanda ba Allah ba saboda kana ga yana da wata matsayi a wurin Allah shi ma ka bauta mishi shi ne da ula man darruhu saboda ma lil ghairil aqil man kuma lil aqil ya zamo can gumaka nan kuma mutum Allah ya ce to duk wanda ya kafircewa Allah ko ya aikata wani shirka saboda wani mutum mutumin nan ko wane ne shi Allah ya ce labisal maula tir da abun dogaro walabisal ashir tir da abokin zama ya munana idan ya zanto shi karke a matsayin abun bauta wanda ba Allah ba wannan ayan da sauran bayani abin da zai biyo baya sai gobin Allah kai mu sau tun da sun ce min lokaci yayi na dage sai mun kawo wannan gama insha Allah abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afwa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah.